local government ba wuce 30 million a biya salary kowane local government me yasa ba za a biya ba amma ni ba abun da zamu fada Allah ya isa tsakanin mu da members na tuntun local government Adamu State ba za mu taba yafi musu ba daga duniya Allah ya ira don su ne ba su ba magana ma advice batun biya local government
cewar ku tafi in kun ga dama ku tafi strike an ba gudawa ba ku zama saboda haka in an samu fara shikulun mu biya mun nuna masa duk abin da zamu nuna masa wallahi tunda nake a duniya ban taba ganin zama da akai na baran-baran irin wannan
ba wasu fuskatattun ma'aikatan kananan hukumomi kenan a jihar Adamawa ke ma daura da mara kuma yajin aikin sai babu ta ga inda suka faro daga jiya talata har illa masha Allah wannan yajin aiki dai tuni ma ya tsaya da hakokin mulki a daukacin kananan hukumomin jihar 21 inda kawo yanzu ma'aikata suka garkame suka tararin kananan hukumomin jihar kamar da yadda na tarar a karamar hukumar Yola ta Kudu
sunana comrade Umar Dafa'ani secretary na kungiyar Nolge ma'aikatan kananan hukumomi na region Yola ta Kudu abunda yasa muka yi wannan yajin aiki mun bi umurnin shugabanninmu ne na jiha bayan kuma bisa ga duk wani kokarinsu da suka yi na a fahimci juna da gwamnatin jihar Adamawa wajen warware matsalolin biyan albashinmu da yake zaune watanni masu yawa da kuma biyanmu albashi a kai lokaci a kowane wata-wata
da ma yake gana da manema labarai comrade Haman Jumba Gatigal da ke ma zama shugaban kungiyar Tanorgi a jihar Adamawa yace abun takeici ne yanzu gwamnatin jihar ke ma sake fushinta kan ma'aikatan kananan hukumomi ta hanyar nuna musu shakuyatun bangaro alhali ko ana bin wasu nau'in ma'aikata a jihar Gatigal yace zuwa yanzu ma'aikatan kananan hukumomi a jihar na ko bin bashin albashin watanni biyar wanda don haka suka tsunduma cikin wannan yajin aiki
watanni biyar da muke ce maka local government take bi ka je kasuwa ka gani masu kananan shaguna duk mun cinye masu kuɗi mun cinye jarinsu yanzu in ka je ba za su baka ba ƴaƴanmu yanzu sun yi rashin lafiya baka da kuɗin da zaka kai su babu abin da zaka ci baka da kuɗin da zaka biya haya suna halin takaici da yawa sun mutu ina son baka tabbaci da yawa sun mutu manyan nan ba su samun zarafi ne su shiga local government wallahi da gwamna zai iya zo local government ga irin halin da karamin ma'aikaci a local government yake ciki kuka zai yi da waye
to sai dai kuma na ta marta ne gwamnatin jihar Adamawa ta ce fa ma'aikatan kananan hukumomin ba su mata adalci ba da suka zunduma cikin wannan yajin aiki comrade Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaran labaran jihar yace bashin da ma'aikatan ke bi bai kai na wata biyar ba
wallahi alal hakika wa'annan kananan hukumomi ga kananan hukumomi ba su mana adalci ba
ɗan kungiyar ta Nolge kaman watanni biyar Adamawa ba a biya su albashi ba
eh to wannan ba zai kasance gaskiya ne ba don ko ba su suka da ake bi ai ba duka kananan hukumomin bashin ne ba ne wayansu kananan hukumomin bashin na da yawa wayansu kuma bashin na nan kaɗan amma gaba ɗaya akwai aniya akwai kuduri akwai kikkiawan aniya akwai kuma kikkiawan kuduri na zamu biya su duka mu dai muna ba su hakuri cewa gwamnati ne ta bi su bashi ba mu muka sa wannan bashin ba amma gwamnati ne mu ne a gwamnati yau kuma za mu biya kuma mun dauki hanyar biya wannan su sani
kamar Ahmad Sajo kenan kwamishinan yaɗa labaran jihar Adamawa kuma yanzu ma lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da yadda za ta kare a wannan yajin aiki na illa masha Allah Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya